sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 sai kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger sai tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 ko kuma tashar Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana hakanan kuna iya kama mu a koda yaushe akan yanar gizo akan voahausa.com Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC da sauran abokan aiki. Ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a, 7 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugaban ƙasar Ukraine da ya fito bainar jama'a ya furta kalamai uku, bincike, Biden da Clinton. A cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya bada shaida. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshaƙi a tajiri mai faɗa a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala a cike takardun tsayawa takarar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Democrat a jihar. Al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar Sudan ta kudu bayan kwashe tsawon shekaru na tashin hankali.
Tsakanin labaran kenan idan muka tsunduma cikin shirin namu za ku ji cewa shugabannin mambobin kungiyar kasashen yammacin Afirka na ECOWAS na taro na gaggawa a birnin Yamai don gano yadda za su warware rikicin siyasa da ya barke a kasar Guinea-Bissau. Hakanan kuma uwar kungiyar matuƙa keke NAPEP ta shirya wani taron bita don wayar da kan mambobinta kan hanyoyi da za su bi wajen kiyaye dokoki da kuma kare aukuwar haɗarurruka akan hanyoyi. Kamar kullum a rana irin ta yau Juma'a, cikin shirin namu Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka, amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugaban ƙasar Ukraine da ya fito bainar jama'a ya furta kalamai uku, bincike, Biden da Clinton. A cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya bada shaida, 'yan jam'iyyar Democrat da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun fitar da wata rubutacciyar shaida da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar. Kent ya ce wasu da ke cikin gwamnati da kuma suke mu'amala kai tsaye da Trump su ne suka tsegunta masa waɗannan kalaman da shi Trump yake son ji daga Volodymyr Zelensky. 'Yan Democrats din na buƙatar gano ko Trump ya hana tallafin soji na dala Amurka miliyan 400 ga ƙasar ta Ukraine har sai Zelensky ya fito ƙarara ya bayyana yunkurin tsige abokin takararsa na jam'iyyar Democrats a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2020 Joe Biden. Haka kuma Trump ya dage akan lallai sai Ukraine ta yi katsalandan a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2016 a madadin jam'iyyar Democrats da kuma 'yar takararta Hillary Clinton. Kent ya ce abin da ya fi damunsa shi ne ƙoƙarin ƙirƙiro batutuwan da suka shafi shari'a da kan iya kawo illa ga doka a ƙasashen na Ukraine da kuma Amurka. Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshaƙi a tajirin mai faɗa a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Democrat a jihar Alabama, jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe. Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba, to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin 'yan takarar jam'iyyar ta Democrat na yanzu da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump ba a zaɓen Nuwamba mai zuwa. Mai magana da yawun Bloomberg ya ce idan ya tsaya takara zai samar da sabon zaɓi ga Democrat ya ƙara mata muruwa a shugabancin birnin da ya fi girma a Amurka ya kuma haɓaka kasuwanci da fuskantar manyan ƙalubalen Amurkawa a matsayinsa na babban mai aikin jin ƙai da taimakon al'umma. Bloomberg ɗan jam'iyyar Republican da ya koma mai zaman kansa wanda kuma ya goyi bayan takarar 'yan jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a shekara ta 2016. To waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar Sudan ta Kudu bayan kwashe shekaru na tashin hankali. Kasar ce take da mafi karancin ilimi a duniya wanda yake kashi 27% kacal na mutanen ta ne ke iya karatu da rubutu. Domin magance wannan matsalar, hukumomi na kaddamar da dubban cibiyoyin yaki da jahilci a fadin kasar. Yazuwa yanzu kuma adadin mutanen da ba ta iya karatu da rubutu ya ragu zuwa kashi 16% ga mata. Ministan ilimin kasar Sudan ta Kudu ya ce suna ba da fifiko ne ga ilimin manya saboda yakan taimaka wajen kawar da talauci da tashe-tashen hankula.
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of educated.
Yace a matakin ɗaiɗaikun jama'a da kuma matakin ƙasa, al'ummomin da ke da masu ilimi da yawa duk suna da ayyukan yi, suna samun ingantaccen kiwon lafiya, kuma suna fin zaman lafiya da kwanciyar hankali idan aka kwatanta da jama'ar da ba su da ilimi. Dakarun sojin ƙasar Amurka da ke kariya ga yankunan mai a yankin arewa maso gabashin Siriya suna taimakawa wajen tabbatar da duk kudaden da aka samu suna tafiya ne mafi yawa ga dakarun kurdawan kasar Siriyan waɗanda su ne manyan takwarorin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi ta nanata muhimmancin kariyar yankunan man a zaman babban abin baiwa muhimmanci duk kuwa da janyewar sojojin Amurka. To sai dai wani babban jami'in tsaro ya faɗa a jiya Alhamis cewa babu wani abu daga cikin kudin da ke shiga asusun Washington. Tsawon makonni kuma jami'an Amurka sun yi kokarin disashe zancen yiwuwar samun wata riba a zaman abin da ke jan hankalin kasar ta Amurka, wato shiga yakin na Siriya, inda ya ce babban abin da ya dame su shine kungiyar IS da kuma kokarinta na kafa daula.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, rikicin siyasa da ta barke a kasar Guinea-Bissau bayan da shugaban kasar Jose Mario Vaz ya sauke firaministan kasar Aristide Gomes kwanaki kaɗan gabanin babban zaben kasar, ya sanya shugabannin kasashen mambobin kungiyar kasashen yammacin Afirka na ECOWAS yin taro don samun maslaha game da wannan rikici. Abokin aikinmu da ya halarci taron ya samu tattaunawa da Baba Yakubu Makeri. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Yawa, so Baba Yakubu, taro na shugabannin kasashen Afirka mambobin kungiyar ECOWAS an fara shi ne a ɗazu da rana a nan birnin Niamey na jamhuriyar Nijar. Wato kuma babban abin da ke makasudin wannan haduwa shine tantaunawa akan matakin da za a ɗauka dangane da halin da ake ciki, wato rikicin siyasar da ake fuskanta a kasar Guinea-Bissau.
Na'am, sai kana ji na?
Ina jinka baba.
Yawa, to kamar yadda ka faɗi makasudin, shin taron abinda ya tattauna a kai kawai kenan?
Dama ainihi abinda yake tafa da su shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin ECOWAS kenan shine magana guda ce za a yi batun nan na wato halin da ake ciki a kasar Guinea-Bissau, inda rikicin siyasa ya sarke a daidai lokacin da ake sa ran gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 24 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki.
To wai menene takamammen abin da ke faruwa a can kasar Guinea-Bissau din?
Ainihi wato abin da ke faruwa a ranar 28 ga watan Oktoba da ya gabata, shugaban kasa Jose Mario Vaz ya tsige Prime Minister da gwamnatinsa, kuma ya maye gurbinsa da wani Prime Minister da ya naɗa wasu sabbin ministoci. To tun daga wannan lokaci ne rikici ya ƙara sarkewa. Dama tun can baya ya kamata a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa, to sai dai rashin fahimta tsakanin Prime Minister da shi shugaba Mario Vaz ya haifar da kace-nace a tsakaninsu, wanda kuma ita ƙungiyar ECOWAS ta ce ai ita ya sanin ta wannan gwamnatin da aka rusa ita ce halaccacciya saboda haka bata aminta da wannan sabuwar gwamnatin da shi Mario Vaz ya kafa ba mafari kenan suka a ranar Laraba da ta gabata aka debarwa ita gwamnatin ta Mario Vaz awoyi 48 wato ministocin Simrabus ko kuma su kuka da kansu kaji kuma mafarin wannan taro kenan
to abinda masu rari za su yi mamaki wannan abin yana faruwa a can kasar Guinea-Bissau amma kuma aka zo ana taron ECOWAS akan wannan batu a kasar Niger a maimako a tura wata yar tawaga ce kawai za ta je ta sasanta wannan abin ya me kake ji shugabanni suna fada game da wannan abin don in ka duba ba abu ne wanda yake kamata a ce har an bata shugabannin kasa sun bata lokaci a wata kasa suna neman gyaran matsalar da ake fama da ita a wata kasa
eh da dama daga cikin kamar waɗanda muke shin suna magana akan wannan lamari wannan dabarwar siyasa suna ganin cewa kamar akwai son rai a wajen tafiyar da harkokin ita wannan kungiya ta ECOWAS domin a halin yanzu da ake ciki makamancin wannan rikici ana fuskantar sa a kasar Guinea-Conakry inda shugaba Alpha Conde yake kokarin zarcewa akan karagar mulki ba bisa ka'ida ba wanda kuma har abin da ya haddasa tarzoma har aka samu asarar rayuka amma ba su yi hutu kaza suka kira wani taro ba sai wata sanarwa da ake ganin da suka fitar wacce ake ganin kamar bata biya bukata ba sannan akwai halin da ake ciki wato matakin da na rike iyakar Najeriya da wasu kasashe irin su Niger da Benin jama'a na ganin kamar su ne abubuwan da ya kamata a ce ECOWAS ta mai da hankali a kansu ta tsawata don ganin an mutunta yarjejeniyar da su waɗannan kasashe 15 suka sa suka rattaba wa hannu a tsakaninsu a shekarun baya don baiwa 'ya'yan kasashen damar kai da kawo da kuma harkokin kasuwanci da dai makamantansu
to tunda ka dauko batun rufe kan iyakar Najeriya da ya shafi sauran kasashen yammacin Afirka kuma mataimakin shugaban Najeriya Yemi Professor Yemi Osinbajo yana gurin menene sakon da ya kawo akan wannan batun
to kawo yanzu Yemi Osinbajo bai yi magana akai ba iyaka dai na matuntubi ɗaya daga cikin jama'an da ke tare da shi musamman masu kula da manema labarai cewa za su yi magana akan halin da ake ciki ne dalilin da ya sa Najeriya ta rufe iyaka kuma take ci gaba da rufe ya tare da ƙara tsaurar matakai kamar magana nan ta dakatar da barin man fetur ya kai ga gidajen man da ke gab da iyakar ƙasa da sauran ƙasashe to sai ya kusanta mun cewa ai ya yi masa bayani amma ya ce ba zai so yi magana ba haka kuma kawai mu jira sanarwar da za a bada ta ƙarshen taro idan aka shi makaɗan
to za mu sake dawowa gare ka idan an fito da wato takardar ƙarshen taron Allah ya da
okay to baba
hirar da abokin aikinmu baba Yakubu Makeri ya yi da wakilin muryar Amurka Suli Mumini Barma da ya halarci wannan taro na ECOWAS kenan a gaida Suli Mumini Barma yanzu kuma sai batun zirga-zirgar ababen hawa duba ga yadda babura masu kafafu uku da aka fi sani da keke napep ya kasance da mahimmanci wajen zirga-zirgar fasinjoji a Najeriya da kuma yadda masu wannan sana'a suke tukin ganganci da ke haddasa hadarika akan hanyoyi ya sanya uwar hukumar matuka keke napep a Abuja ta ga dacewar yin taro don yi wa mambobin ta bita akan yadda za su kiyaye a rukuwar hadarika gami da inganta sana'ar tasu Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta halarci wannan taron bita.
Wani yunkuri na ganin cewa direbobin keke napep da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sun zama masu bin doka da oda wajen gudanar da ayyukansu. Ingiyar keke napep da ake kira Nato Moras tana taron wayar da kai da mafaɗakarwa a ƙananan hukumomin shida na birnin tarayyar Abuja. Shugaban kungiyar na Abuja Musa Ibrahim Ancau ya yi bayanin dalilin yin taron.
Wannan taro mun shirya shi ne saboda faɗakarwa da gangami da muka yi na membobinmu su san dokokin kituki, su san dokan hanya da maganan security. A wannan taro da muka yi muna yawo za mu ci gaba da yawo zagayawa don faɗakar da su game da maganan tsaro. Security akwai kamfani na tsaro wani ana ce masa BB Security wanda muka yi haya. wanda muna nan mun fara akwai katan TV a office mu za su sa mu kowa application a wayan shi za mu ringa kallon direbobin mu suna yawo a cikin gari in wani ya aikata laifi za mu iya revising a area abin da ya faru awa 8 bayan in mutu ya kawo mana report office ko na manta da kana ko an yi wani abu na crime za mu yi haduwa da police da sauransu mu duba baya awa 8 baya a daidai angon da ya faru sai mu duba mu ga wani cece ne abin ya faru da shi sai mu kamo mutumin a hukunta shi an da kuma maganan tarbiya na tuki saboda ba su kadai bane akan hanya akwai ƴan uwan mu masu motoci mu masu cece ne kafa uku dole mu musu mu koyar da su ladabi na bin biyayyen tuki akan hanya kamar yadda ya kamata
to wani gargadi kuka yi musu na batun koke-koken da al'umma ke yi cewa ana amfani da su wajen ta'addanci
wannan yana ɗaya daga cikin abin da muka tara su muka yi gargadi muka kira kullun su shi za ta shiga jami'ai daban-daban jami'an 'yan sanda na farin kaya jami'an road safety jami'an 'yan DRA akan shan kwaya ma sun taru a wajen nan don su ba da abin da ya sauwaka resource people kenan wanda muka tara a nan wajen sun ba da lecture ma direbobin mu yana za su yi ko ka dauki mutum a keke baka gane masa ba ga yana za ka kira waya ko kuma ka dauki ka saurari mutane ga abin da suke tattauna ko kuma a wajen shan shayi kin san mutanen mu akwai habit hali na zaunawa a wajen mai shayi da mai garau-garau a zauna a tare ana yin har da bakin fuska in ka ji wani alama ko danki da nafin ko dan wani abu to sai ka amsa sai kai kokari akwai number da mu office mu kullun 24 hours a bude yake dan ba ma kullun office mu na union akwai ma mai kwana a ciki saboda emergency so duk lokacin da ka zo office mu na union akwai mutane da za su saurari bunka komai dare dan haka zamu iya muku masadar da kai ga jami'an tsaro saboda ai maganin wannan abu saboda haka ne wanda ake tsaran yanki da nafin ko yan wani abu muka shigar da wannan na'ura na tantance tuki a anguwanni da dama wanda zamu iya advising back in an yake da nafin yau an gaya mana a waje kaza da kike in muka implement ko muka gabatar da wannan abin da muke so yi shine zai taimaka mana na gano wai a can din da ya faru waye yayi mu gano member mu ne ko ba member mu ba shi za a shiga mun shirya task force banda wannan akwai task force muka shirya wanda za su ringa zuwa titi suna bincike suna checking su gano shin kai ma dan keken ne tukunna kai direban keken ne ko ba kai direban keken bane bayan haka kafin ma ka zama direban keken ai akwai sharadi akwai hanyoyi wanda sai ka bi dokokin sannan mu iya gane cewa kai dan keke ne sannan ka shiga harkan keke na din sai kuma ka zo da dan uwanka wanda muka sani sannan mu saka alayin ma mu maka rijista
wannan shi to batun amfani da wayar hannu wacce ake ce masa salulafa
game da salula
game da harkan tsaro
ita ce yanzu muna ma da hanyoyi da muka samu wanda mutumin da bai da halin amfani da babban waya ko baka da kuɗin da zaka saya so mun samu dama android wannan handset wanda ake iya chatting muna da ita a office wanda muke ba su kara kai biyan 200 har ka gama biya muna ba su wannan loan facility na waya a office din mu wannan suna nan suna karba kuma muna ba su wanda yake da ita kuma zamu sa masa wannan application din a cike ci gaba da tuki bi
a cikin manyan jami'ai da suka zo taron domin yi wa direbobin bita akwai shugaban hukumar kiyaye haɗura na babban birnin tarayya Abuja ko komanda Wobin Ayuba Gora ga bayanan da ya yi wa direbobin keke napep din
su gane abubuwan da ya kamata su yi in suna kan hanya shi ya sa na yi musu jawabai nan in gaya musu illolinsu idan har mutum bai yi abin da ya kamata ba ga abin da bai yiwuwa zai biyo baya shi ya sa na yi dokin lokaci na yi musu wannan gargadi kuma na ba da gaskiya ya cikin yawansu da suka zo nan idan har ko da mutane guda goma ne shi ne la'akari da abin da na yi mun rage wahala mun rage matsaloli
to a kulliyomin ana musu irin faɗakarwa
shugaban ƙungiyar keke napep na ƙasa Muhammad Sani Hassan shi ne babban bako a wurin taron Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 10:19 ga shirin mu na gaba
jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka yan jam'iyyar democrat na ci gaba da zuba ruwa a ƙasa suna sha bayan nasarorin da suka samu a jihohin virginia da kentucky a zaɓukan da aka yi na mukamai daban-daban ciki har da na gwamnoni da na ƙananan hukumomi da na majalisun jihohi nasarar da masu lura da lamuran siyasar ƙasar amurka suka ce nuni ne ga abin da zai iya faruwa a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a baɗi batun da za mu mai da hankali a kai kenan a wannan mako yayin da ni mahmud lalo zan jagoranci shirin kamar yadda na saba Ranar Talata da ta gabata ne aka gudanar da zaɓuka a mukamai daban-daban ciki har da na ƙananan hukumomi da na majalisun jihohi a wasu sassan Amurka. Sakamakon waɗannan zaɓuka sun nuna 'yan Democrat sun karɓi majalisun dokokin jihar Virginia biyu tare da lashe kujerar gwamna a jihar Kentucky. A Virginia masu kada ƙuri'a a waje-wajen jihar ne suka taka muhimmin rawa wajen samun nasarar 'yan Democrat a jihar. Abin da ya ƙara wa gwamna Ralph Northam ɗan Democrat ƙarfin mallake jihar.
Because I'm here to officially declare today, November the 5th.
A yau jihar ga watan Nuwamban shekarar 2019, ina mai sanar da ku a hukumance cewa jihar Virginia ta zama ta masu ruwan shuɗi, wato 'yan Democrat. Na mi taya ku murna.
Virginia is officially blue. Congratulations.
To a jihar Kentucky kuwa, ɗan takarar Democrat Andy Bashan ne aka ayyana a matsayin wanda ya yi nasara, inda ya doke gwamna mai ci Matt Bevin ɗan jam'iyyar Republican. A cewar Bashir, ya mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi jama'a kai tsaye, shi yasa ya yi wa abokin hamayyarsa zarra, wani abu da wasu ke ganin 'yan Democrat ya kamata su mai da hankali a kai.
Well, my message would be that this race is not about who's in the White House.
Sakona anan shine wannan takara ba a bace da ke mayar da hankali kan wanda ke cikin fadar White House ba, batu ne da ya shafi abin da ke faruwa a gidajen ku.
What's going on in your house?
To a lokacin hada wannan rahoto, abokin hamayyarsa Bevin, wanda ba sananne bane cikin gwamnonin jihohin Amurka, bai mika wuya kan kayan da ya sha ba. Amma ya yi fatan mara mai baya da shugaba Trump ya gab da zaben ya yi tasiri.
Kentucky ce jagora, muna kuma goyon bayan shugaban Amurka Donald J. Trump.
To sai dai shugaban na Amurka ya yi nasarar ciyo jihar Mississippi mai dauke da masu ra'ayin mazan jiya, inda ya nemi jama'a su marawa ɗan takarar Republican Ted Reeves baya.
Masu ra'ayin sauyi sun yi amannar cewa idan suka zo Mississippi suka yi nasara a wannan zaɓe, hakan zai yi mummunan tasiri akan Donald Trump a zaben
2020.
Sakamakon wannan zaɓe dai ya ƙara wa 'yan Democrat ƙwarin gwiwa, ciki har da shugaban jam'iyyar Tom Perez.
Nasarar da muka samu a jiya, wato ranar Talata, nasara ce ta ɗaukacin 'yan Democrat. Ina ga nasara ce ga abin da muke mutuntawa. Kuma babu abin da zan cewa duk waɗanda suka tallafa wajen samun wannan nasara.
To masu fashin baki a siyasar Amurka, na ganin goyon bayan da 'yan Republican ke da shi a waje-wajen gari ya ragu a wannan zaɓe na baya-bayan nan. Kuma binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa goyon bayan da shugaban yake da shi na raguwa a tsakanin masu kada ƙuri'a ba tare da bin jam'iyya ba, yayin da aka doshi zaɓe a shekara mai zuwa. Lamarin da Susan Page, ma'aikaciyar gidan jaridar USA Today, ta ce ya sa shugaba Trump ya fi mai da hankalinsa kan inda ɗumbin magoya bayansa suke.
Maybe the biggest surprise of the Trump presidency, and I say that recognizing there have been all kinds of surprises.
Wataƙila wani babban abin mamaki da zai faru da za a gani a zamanin shugabancin Trump, tare da la'akari da cewa akwai sauran abubuwan mamaki da yawa shi ne. Tunda aka rantsar da shi bai yi kokari ya kara yawan magoya bayansa ba, abin da ya fi mayar da hankali a kai kawai shi ne kokarin nemar wa gaggan magoya bayansa haɗin kan masu kada
ƙuri'a.
To halin da ake ciki, shugaban Trump na biye da abokan hamayyarsa 'yan Democrat a wasu sabbin binciken jin ra'ayi da aka yi na ƙasa, wato wajen karɓuwa a tsakanin masu kada ƙuri'a. Amma kuma ya taɓuka wani abu a wasu muhimman jihohi da ake kare jini guri jini, waɗanda ya sha da ƙyar a cikinsu a zaben 2016. Jama'a, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, Zahra Aminu Fage, Jim Malone da kuma Julie Letus Gresham, ni Mahmud Lalo nake cewa sai mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Sagai da Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon mu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce cigaba da gargaɗin iyakokin Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari ya yi hakan ba zai haifar ma kasar da wasu kasashe kama ido ba duba da kuncin rayuwa da dimbin jama'a ke fama da ita sakamakon garkam iyakokin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Garba na Halikamba yace assalamu alaikum muryar Amerika yace ina ƙara rijinawa rundunar ƴan sanda da ma Najeriya bisa nemi kokarin su na ci gaba da kubutar da yara da aka sace daga arewa aka kai su kudancin Najeriya da fatar Allah ya ƙara musu jagora sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam biyo Hausa a gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasar Turkiya ta yi bincike sahihi wajen kama wasu daga cikin dangin Abubakar Al-Baghdadi jagora ISIS domin kar ai kitso akai da kwalkwata Allah ya kyauta sakon mu na gaba ya fito daga Ali Usman Takalafiya birnin Kebbi ma'ajin kungiyar murya talaka ta kasar reshen jihar Kebbi da Sani mai langelenge da Hamza Galadima da dan Asabe mai fatan yauri suka ce baki daya assalamu alaikum muryar Amerika suka ce sake bankado wasu gidajen mari a birnin Katsina daura Ilorin Ibadan da birnin Lagos haka nuna mana cewa hukumomi su kara dukufa wajen gudanar da binciken birane da kauyukan arewacin tarayyar Najeriya da ma birane da kauyukan kudancin kasar mu domin kara gano ragowar ire-iren waɗannan gidajen sai kuma sakon mu na ƙarshe fito daga Sufyan Gumel Zangon daura yace Salama alaikum bi Hausa yace al'ummar Najeriya muna cikin aljannar waina sama zafi kasa zafi amma fa a mulkin shugaba Muhammadu Buhari fatan mu Allah ubangiji ya kawo mana saukin rayuwa amin suma amin
Allah a gaida Abdulaziz Adili Toro da wasiƙun masu sauraro kafin mu sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai a takaice
To Aisha shugaban Amurka Donald Trump ya bukaci shugaban kasar Ukraine da ya fito bainar jama'a ya furta kalamai uku wato bincike Biden da Clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya bada shaida yan jam'iyyar Democrat da ke duba yuwar tsige shugaba Trump sun fitar da wata rubutacciyar shaida da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar Ana tsammanin tsohon magajin garin New York kuma hamshaki attajiri mai fada a jiya sha'anin kafofin yaɗa labarai Michael Bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrats a jihar Alabama wato jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zabe Bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin ƴan takarar da ke takara yanzu haka a Democrat da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba Donald Trump ba a zaben Nuwamba mai zuwa al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar Sudan ta kudu bayan kwashe tsawon shekaru na tashin hankali kasar ce da take da mafi karancin ilimi a duniya wanda ya kama kashi 27 bisa 100 kacal na mutanenta ne ke iya karatu da rubutu
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na ƙarshe na daren yau inda zamu ji ra'ayoyinku akan na kanku akan abin da ya shafi rayuwarku ko kuma ci gaban ƙasa yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto labarin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu Mr Dan ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai ku gyara zama da sauraron shirin matasa shirin yau da gobe